wannan matsala ta garkuwa da jama'a domin neman kudin fansa na fahana jama'a bacci a yanzu. Yankin Gere da ke jihar Adamawa a arewa maso gabashin kasar na mako cikin yankunan da lamarin ya munana, batun da ya kai al'umman yankin kafa kungiyoyin sa kai na matasa wanda har ma suka samu nasarar cafke wasu da ake zargi kuma suka danka su ga 'yan sanda. To amma kuma nan take sai wata sabuwa ta kunno da ta kai jama'an garin sun fusata, inda su gura da wata zanga-zangar lumana tare da rufe babban hanyar garin da ya haɗe garin da kuma fadar jihar.
That is a kidnapper. He listed his colleagues on which we proceeded in arresting them. We arrested about 11 of them. Suddenly yesterday, that there's an order that the DPO of Gere to release unconditionally. No.
Bin da sa aka tare hanyar Gere gaba daya shine dukkan mu mun san cewa ga abin da yake faruwa kasan nan batun maganar rashin lafiya zaman lafiya. Mu a Gere ko a Adama kazalika. Abin da yake faruwa kidnappers sun zo sun ci gama na gari, suna hada mu bacci, suna hana mu tafiyar da ayyukan mu na yau da kullum. An kashe mutane mu, yanzu gidan man da kake gani na mai gidan man nan kidnappers ne suka kashe shi, Alhaji Sajo. An karbi kudi a Gere sama da miliyan 67 zuwa miliyan 52 a garin Gere. Nan wanne economy gaba daya na garin Gere? Wasu tsiraru ne daga bayan gari musamman Fulani daji sune suke garkuwa da mu da mutanen gari, saboda su zo su garkuwa da kai su ce sai ka kawo kudi kuma a dauki kudin a kai musu. Mataki shine mun kama su muka yadda da wannan abun ya faru, muka ce to yaya zamu yi, muka zo na muka hada kanmu da kawunan mu mutanen Gere a kofar sarki, muka yi meeting muka yadda cewa zamu yi wani committee na mutanen Gere wanda zamu fito mu yi gadin garinmu ko mu taimaka ma yan sanda gurin ba su labari. Mun yi wannan tare da yan sanda kuma an kama wasu an kai su, amma an bada order cewa su a sake su. To saboda haka mutanen gari ba su yadda ba wannan kidnappers din. An kama su, daga cikin su akwai wanda yace lalle shi kidnapper ne, ya lissafa man mun mutane 8 zuwa 9 kawai su bar mu a rinka yin bincike. In an kama a ba mu DPO nan dama ya yi investigating da mutanen gari, wanda ba a sami shi da laifi a sake shi. Naira sa mu ba mu so, ba mu karban naira, ba mu zalunci. Wani doka muka dauka, su doka suka dauke da kanmu da suna gani ana kashe mu. Yanzu su ma su zo su dauke doka su kawo sojoji ko kuma su kawo mu fa su turmu sai mu kawai abin da ya rage mana kidan gari. Shekaran jiya mun fito muna neman kidnapper, mun haura kan dutse aka kashe mana dai daga cikin mu. Civilian ne, ba mu da albashi, ba mu da allowance. Tunda ba za su tsare mana gari ba, dole mu fito mu tsare garin mu.
Sakamakon wannan takaddamar ne dai yasa shugaban karamar hukumar da kuma jami'an 'yan sanda na garin, wato DPO kana kuma da wasu shugabannin al'umma, suka garzaya zuwa shakutan 'yan sanda da ke jihar, inda masu gaya kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa Sifi Aduma Daki. To kuma kwamishinan 'yan sandan zai ce game da abin da ya faru da kuma zargin cewa 'yan sanda na suke waɗanda aka kama bisa zargin suna garkuwa da jama'a yanzu?
Wannan zargin da ake ba gaskiya ne. Kasi har yanzu jama'a ba su yanda ake 'yan sanda ke guda da ake mawa. Kasan a divisional level akwai what is called divisional crime branch, a area kuma akwai area crime office, then a command headquarters akwai criminal intelligence and investigation bureau. Akwai wasu cases wanda division ba su iya handle ba, kamar cases na garkuwa da mutane, irin cases wanda suke kamar cases na culpable homicide da su rape da sauransu. Abin da ya faru shi ne gaskiya shi DPO Gere yana cikin wanda muka ba su letter of commendation na yin aiki ba hutu. Ayyar takarar yabo, ba shi takarar yabo na yin aiki ba hutu. Kuma a lokacin muka yi meeting muka yi NUA partner mu, na gaya ma jama'a cewa a Gere fa nan gaba za mu samu soki, saboda shi DPO yana aiki ba barci ba hutu. A lokacin na gaya mu cewa ya riga ya kama hanyoyin wanda ake sayar abinci a kai ma masu garkuwa da mutane inda suke boye. To daga wancan lokacin mu a sake kama wayansu suspect kuma guda hutu ne da ya kama su, na ce okay, abin da za ka yi shi ne ka yi conducting preliminary investigation, ka tattara mana duk evidence da ya kamata idan ka tafa case ne a CID ta mu cigaba da zaujen. So jiya mun magana da DPO ya gami cewa yanzu fa ya samu enough evidence wanda zai kai wannan mutane kotu, saboda shi ba da power na ya kai su kotu. Na ce to ya kawo su a nan CID, da ya fitar da su a division ya kawo su CID, mutane suna ganin kamar cewa an kawo su nan yola za a sake su. Ba sai cewa an kawo su nan saboda we yi justice a kan case ɗin. Ana kawo su jiya, duk IPOs namu da wasu anti-kidnapping sun yi aiki throughout the night, da safe nan kafin karfe 9 domin kai su ko. Amma abinda ya dami ni kwaya shi ne kamar mu hankali da safe nan mutanen gire da yuta su sun fito sun tattara hanya na zuwa mubi da hanya na zuwa cikin yola aka tambaye su me da dalilin wannan suka ce wai ai commissioner ya cire suspect na kidnapping to wani da su bello
kamar yadda ma bincike ke nunawa baya ga matsalar tsaro ta Boko Haram yanzu aka wata matsalar da ke neman gagarin kundila ita ce ta masu garkuwan wanda fatan talakawa shine Allah ka kwashin wannan lamari Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Nigeria.